To sai addu'a ta ƙarshe, addu'ar da ake yin za a yi alaƙa ta aure. Saduwa, bismillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Bismillahi, da sunan Allah, ya Allah ka nesantar da mu daga shaitan da abin da ka azurta mu da shi. Wannan hadisi Abdullahi bin Abbas ne. Hikimar a nan gurin shi ne, shaitan yana tarayya da ɗan adam a cikin dukiya, kuma shaitan yana tarayya da ɗan adam a cikin abinci, kuma shaitan yana tarayya da ɗan adam a cikin 'ya'yansa. To shi yasa ake so kullum in za a yi alaƙa ta aure.